wannan dai shine karan farko tun bayan zaben wakilin mazabar Zaria Honorable Abbas Tajuddin a matsayin shugaban majalisar wakilan tarayyar Nigeria da ya dibo tawagar ƴan majalisun tarayya da na jihohi domin zuwa fadar sarkin Zazzo Ambassador Ahmad Nuba Malli kuma da yake shi ma shugaban majalisar na da mukami na iyan Zazzo a masarautar Zazzo ya ce za su yi dukkanin mai yiwuwa don ganin sarakuna sun sami gurbi a kundin tsarin mulkin wannan kasa.
Ni da ƴan uwana wanda muke irin wannan tunani a majalisa ga dai can dai ciki wanda na san ba bakon ka bane Abdul Samad da Suki da sauran ƴan uwa muna da yawa a cikin majalisar nan wanda muke da sarautu zan yi amfani da wannan dama mu sake kakkaɗe wannan takarda da kuka rubuta a baya mu sake duba ta mu nemi kuma yadda na ɗan uwanmu don tabbatar da an samar ma traditional institution mukamai ko martaba da daraja da suka cancanta a ba mu haɗin kai yadda yake za mu zo mu yi aiki tare ga kuma kofa da muka bada a ba mu shawara akan abubuwa da ake ganin in mun bi za mu kai kasan nan inda ya kamata ta kai.
Dama dai mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Nuba Malli ne ya nuna wa sabon shugaban majalisar wakilan tarayyar Nigeria damuwar sarakunan wannan kasa. Musamman ma dai game da yadda aka dinga dankwafe kokarin sarakunan na ganin an sama musu gurbi a kundin tsarin mulkin Nigeria.
Mun yi magana collectively da sarkin musulmi Shehun Borno da duk sauran sarakunan arewa galla wanda sun karbi tutan shehu. Mun tashi collectively mun ga shugaban kasa, chief of staff, senate president, speaker na house of representatives duka mun yi presenting case din mu har ma law din ma an yi drafting din shi. Mun ba senate president amma muka yi mamaki a ce wannan bill din wa an dawo da shi ba yi ba. So ma daki kai mun aike ka on behalf of duka sarkin da ke arewa a sake komawa da wannan bill din an yi passing din ta.
Mataimakin shugaban marasa rinjaye na masaukinan tarayyar Nigeria Honorable Aliyu Sani Madaki na cikin tawagar shugaban majalisar wakilan tarayyar Nigeria da suka je fadar sarkin Zazzau kuma ya ce za su ba da dukkanin gudunmawa ta tabbatar da wannan kuduri.
Daman dai su sarakuna kowa ya sani su suka fi kowa kusanci da jama'a. Saboda haka idan ka sa su a cikin wannan abu musamman harkar tsaro domin su suka san kowa, su suka san gidan kowa, su suka san ɗakin kowa, su suka san halin kowa a masarautar su. In aka samu an saka su an ba su role da za su play in a constitution don Allah da za a samu sauki sosai a harkar tsaro. Saboda da yanda ake idan mutum ya zo gari zai zauna sai sarki ya san waye. Sarki ne ma zai sa in bako ya zo a bashi waje. Don Allah ya yarda wannan bill tun yanzu ma na fara lobbying ɗan majalisa zan karɓe shi in duba in Allah ya yarda kuma zan kai shi majalisa. Kuma in Allah ya yarda za mu yi kokari mu ga ya zama doka.
Shi ma dai shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Liman ya ce suna goyon bayan ganin an baiwa sarakuna dama.
Wannan doka ta masarauta za mu jira idan yayyin mu sun yi abin da ya kamata mu za mu je ne mu taro ta mu karɓo ta mu yi ta ba tare da ma'aikaci sai ku cire insha Allah. Saboda zaman lafiya da darajar ku shine zaman lafiyar mu da kuma ci gaban mu da kuma mu kare lafiya shine fatan mu.
Yunkurin saka sarakuna cikin sha'anin mulki a kundin tsarin mulkin Najeriya dai ya dade yana yawo a tsakanin majalisu kuma bai taba sa'ar tsallake dukkanin matakai na ganin ya zama doka a Najeriya ba. To shin ko a wannan karan kudurin dokar zai kai labari musamman ganin ƴan majalisar da kansu ne suke so su kai shi gaban su? Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.